Shugabannin kungiyar raya tattalin arzikin kasashen Afirka ta Yamma ko ECOWAS a takaice sun hado a Accra babban birnin kasar Ghana domin tattaunawa akan yadda za a tabbatar da mulkin farar hula a kasashen Mali, Guinea da kuma Burkina Faso. Shugaban ECOWAS Jean-Claude Casibrou shine ya shaida wa taron manema labarai cewa an dage takunkumin ga kasar Mali.
After discussion, the head of state took the following decision. The first decided to lift all the economic and financial sanctions.
Bayan tattaunawa, shugabannin kasashen sun dauki waɗannan hukunci da ke biye. Mun yanke hukuncin dage duk takunkumin tattalin arziki da na kuɗi da muka dauka a ranar 9 ga watan Janairun 2022. Shugaban ya ƙara da cewa sun yanke shawarar ci gaba da kakaba takunkumi na ɗaiɗaikun mutane da kuma dakatar da Mali daga kungiyar ECOWAS har sai ƙasar ta dawo mulkin demokradiyya.
They also decided that the sanction taken in term of recalling the ambassadors of ECOWAS member country.
Mun kuma yanke shawarar cire takunkumin da aka dauka na janye jakadun kasashen kungiyar ECOWAS daga kasar Mali. Haka na nufin cewa jakadun kasashen Afirka ta Yamma da ke Mali za su dawo domin su ci gaba da harkokin jakadanci tsakani. Kasar Mali, wacce ta yi juyin mulki a watan Agustan 2020 da kuma Mayun 2021, ta kasa biyan sama da dala miliyan 300 na basussukan da ake binta saboda takunkumin. Shugaba Jean-Claude Casibrou ya ƙara da cewa an ɗage takunkumi ga kasar Burkina Faso bayan dogon tattaunawa, inda gwamnatin mulkin sojin kasar ta amince da wa'adin shekaru biyu na koma mulkin demokradiyya daga ranar 1 ga watan Yulin 2022, sabanin watanni 36 da suka kawo daga farko. Masanin tattalin arziki Hamza Adam Atijani ya yi sharhi akan hukuncin da ECOWAS ta yanke da kuma alfanun da zai biyo baya.
Kasan na fama da yan ta'ada, cinikayya da ake yi cikin kasan ya koma kasa, tattalin arziki ya gurbace, sai kuma ga ECOWAS kuma sun dora musu wannan takunkumi. To ina jin gaskiya ya saka wayannan kasashe cikin mawuyacin hali. Jiya da aka zauna aka jinye wannan takunkumi, muna sa ran zai taimaka ma kasashen da ke daura da su, musamman Senegal, wanda yake 70% of transaction da suke yi na cinikayya duka yana fitowa ta hanyar Mali ne. To da aka sa takunkumi, gaskiya ya addabi wannan kasashe. Idan kuma muka duba Burkina, suna da border da Ghana, suna da border da Mali, suna da border da Niger, suna border da Cote d'Ivoire, wayannan kasashe baki daya Burkina na cinikayya da su. Yau da aka rufe wannan border, gaskiya ya adabi kasan. Yasa muna sa ran janyewa da aka yi za a yi cinikayya yadda ya kamata, kasashen West Africa kuma za su samu walwala. Wannan shekara research ya nuna mana cewa karin farashin dabbobi da aka yi yana alakantuwa da takunkumin da ECOWAS suka dora ma Mali da Burkina, ganin cewa ba a iya wucewa da dabbobi zuwa Ghana, Cote d'Ivoire da sauransu. To muna sa ran yanzu wannan duka an janye za a yi business kuma yanda ya kamata.
Sai dai shugabannin ECOWAS sun yi watsi da shirin miƙa mulki na shekaru uku da shugabannin Guinea da suka yi juyin mulki a Satumba da ya gabata suka kawo. Suka ce lalle sai gwamnatin Guinea ta kawo sabon jadawalin koma ga mulkin farar hula a ƙarshen watan Yuli, ko kuma su fuskanci takunkumin tattalin arziki. Annada tsohon shugaban ƙasar Benin ya yi boni a matsayin sabon mai shiga tsakani, inda suka buƙaci gwamnatin mulkin Guinea da ta yi aiki da shi tare da gabatar da wani sabon jadawalin cikin gaggawa. Idris Abdullahi Baku, muryar Amurka daga Accra, Ghana.